بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يود رسمنا نريد شابوكي باشا تفضل نريد قوم شابوكي شاتفضل يود نريد قوم شاتفضل أيو takwas ga watan Jumada Saniya hijira 1428 wanda ya dace da 23 ga watan 6 a shekara ta 2007 ta miladiya za mu tashi a babu fadli sunanir ratiba ma'a al-fara'id wa bayani aqalliha wa akmaliha wa ma bainahuma babin falalar sunnoni ratibai da suke tare da sallolin farilla ma'anar ratibai wato suke wato ake jeranta su tare da sallar farilla wa bayani aqalliha da bayanin aqallan wannan sunna a kowace sallah wace menene aqallar sunnar ratiba da zaka yi tare da ita wa akmaliha da wanda ya fi cika da wanda ta fi cika wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin wannan shine wato wanda za ta zamanto tsakatsaki kenan abinda ake nufi da sunanur rawatib sune sunnoni waɗanda suke zuwa kafin sallolin farilla ko bayan sallolin farilla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta su ya yi su a aikace waɗansu kuma ya yi su a aikace kuma ya faɗaitar a baki waɗansu kuma bai yi ba amma ya bayyana falalar su ko kuma ya bayyana cewa mashru'a ne an shar'anta a yi wannan sallar hikimar yin sunanur rawatib malamai sun bayyana daga cikin hikimomin sunanur rawatib wanda ake yi kafin sallah daga cikin hikimarta shine cewar wato kamar za ka yi wa mutum wato shirin shiga sallar farilla shiri ne na shiga sallar farilla domin idan mutum ya taho sallar farilla galiban ya fito daga cikin shagulgunansa na duniya ko wata harka ta fita duniya ko wani hutu nasa to idan ya zo kafin ya sallar farilla ya kaddamar da sallar nafila sunna ratiba kuma wannan ya zamanto masa al'ada yana yin haka to wannan kamar wani shirya shi yake yi wajen haduwa da Allah a cikin sallar farilla kuma ko mutum ne ya aura ya gani yayin da ka taso a gurguje daga wani zama daga wata harka taka ka zo kana zuwa masallaci aka tada iqama ka shiga cikin sallah ko ma da kirma ka samu kabbarar farko ko kuma ma an ma riga ka da kuma sallar da sai da ka zo masallaci ka zauna kai nafila sannan aka tada iqama sannan ka shiga kai sallah kai kanka zaka ji bambanci wajen yadda zuciyarka take halartar wannan sallah to wannan yana daga cikin hikimar da malamai suka bayyana al-Imam Ibn Daqiq al-Aid a cikin sharhin Umdatul Ahkam ya bayyana wannan wajibi dangane da sunnar da take qabliya sunnar da take ba'diya kuma sunnar da ake yi bayan ratiba yace daga cikin hikimarta shine cewa tana ta yadda komada ga komadar da aka samu a cikin sallar farilla wato jibran ce ta yadda karayar da aka samu a cikin sallar farilla domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wani hadisi ingantacce da yake cikin sunan Abi Dawud ina jin hadisin Abi Umama al-Bahili ne yace awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawm al-qiyama as-salah fa in wujidat kamilatan wa illa qala Allah li malaikatihi unzuru hal li 'abdi min fara'a hal li 'abdi min tatawwu fa yukammalu biha al fara'id wa to farkon hisab abinda za a yi mabawa hisabi da shirana al qiyama wa to shine sallah farilla in aka duba aka ga ta cika to fa biha wa ni'mat alhamdulillah in ko bata cika ba akwai komada a ciki to sai Allah ya ce ma mala'iku ku duba ku gani bawa na yana da nafila wanda yayi akwai wani tsawuyi da bawa na yayi idan aka samu yana da tsawuyi sai a cika farillar da ita to wannan shine hikimar yin wato sunnoni da suke zuwa bayan sallah abinda ya faru a cikin sallah na rafkanwa da rashin tuna Allah da zancen zuci da rashin khushu'i da rashin yin da rashin cika sunnoni yanda ya kamata to shine idan mutum ya sallar nafila ana kaunar wannan sallar nafila sai ta cika masa wannan komadar da aka samu a cikin sallar farilla. Wannan shine muhimmancin bayanin waɗannan sunnoni, kuma wannan shine hikimar da ke cikin wato yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta su ga al'ummarsa. To wannan babin abin da zai karantar da mu kenan, wa'annene wa'annan sunnoni ratibai, kuma sunnonin nan ratibai nan ya ce bayani aqalli hada, bayanin menene mafi karancin sunnar ratiba ga kowace sallah. Shin sunnar ratiba tana da wani adadi muayyani? Wannan shine matabar Imam Ahmad da Imam Shafi'i, amma Imam Malik ya ce babu wani adadi na sunnar ratiba, bal ya ce ma makruhi ne ma ka dauki wani adadi muayyani ga sunnoni ratibai in banda rak'atay al-fajr. Amma dukkan sallolin sauran salloli na farilla in ka zo za ka yi kai mutlaqun nawafil, kawai kai nafila iya yadda iya iyawarka, ba raka'a biyu ba ko raka'a hudu. Wannan kuma bisa ka'idar Imam Malik ne na toshe kofar barna, saddu dari'a, wato wato abinda yasa Imam Malik yace kar mutum kar ai itiqadin akwai wani adadi muayyani ga sunnoni ratibai, dan kar mutum ya rinka kar a zo a canza addini, toshe kofar yin bid'a a cikin addini, domin kar a zo a ce wato kamar yanda ake da sallar azhar raka'a hudu, to nafilar ta ma raka'a hudu ce qabli, nafilar ta ba dai raka'a biyu ce, saboda haka sai a maida ita tayi kama da farilla, har waɗansu mutane su rinka ɗauka cewa idan ba a yi wannan raka'a hudun kafin sallar azhar ba, kamar wato sallar azhar din ma ba ta yi bane. To saboda kun san wannan, Imam Malik yana da wannan ka'ida. Abin da yasa kenan yake cewa baya ganin ai azumin sittar Sha'ban ba wai bai san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata ba, yace saboda kar waɗansu su ɗauka ai Ramadan ba zai cika ba sai an yi wannan sittar Sha'ban, sittar Shawwal. Wannan ka'ida ce ta Imam Malik, tana da yawa a cikin abwabi da yawa na fiqh. To amma sauran malamai su sun kayyade ta bisa yanda hadisai suka zo a cikin sunna, kamar yanda yake mazhabar Imam Ahmad, bal har su suna ganin ma cewa kiyaye waɗannan sunnoni ratibai suna da muhimmanci kwarai da gaske, har suna cewa mutumin da yake ya dawwama akan rashin yin su, to wannan ba za a tabbace shaidarsa ba, ba adali bane. In yazo yake ya ga wata, ba za a ce an yi da ganin watansa ba. In ana rigima aka kira shi a shaida, wani in yazo in kana so kai suka shaidarsa, sai ka je ka samu wani wanda yake kula da sallarsa, ai na kula da shi ba a taba ganin ka yayi sunnar ratiba ba, a ce to alƙali ba zai karbi shaidarsa ba. Wannan shine mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Shafi'i, dukkaninsu sun yi nasi a mazhabarsu akan wannan, cewa wanda ya dawwama akan barin sunnoni ratibai, to wannan saqitul adala, adalarsa ba wato ba a kirga shi a cikin adalai. Saboda kun ga suna da muhimmanci kwarai da gaske, domin alamar cewa mutumin kirki ne, alamar cewa mutum ya kula da haƙƙin Allah kenan. A hadisi na farko a wannan babin, wanda yake shine na 201 a cikin littafin, an ummul mu'minina ummi habiba ramlata binti abi sufyan radiyallahu anha qalat, daga ummul mu'minin ummu habiba, alkunyata kenan, an yi mata kunya da yarta habibata bintu ubaydillah ibn jahash, ramlatu binti abi sufyan, ramla yar abu sufyan al-umawiyya, yar abu sufyan wato yar uwar muawiya bin abi sufyan radiyallahu anhuma, Allah ya jaddasu, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda haka tana daga cikin ummahatul mu'minin, tana daga cikin yar aljanna, tana daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aljanna, da duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya bar su, manzon Allah madaukakin sarki ya tabbatar cewa matansa ne a cikin aljanna, kamar yadda malaika Jibril ya zo ya gaya masa. Saboda haka tana daga cikin tsarkaka su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya tsarkake su, ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira, Allah yana so ya tsarkake ku ne ya kuma abuta wannan gida mai girma, kuma ya tsarkake ku tsarkakewa, ya tsarkake ku daga dauda, ya tafi da dauda daga gare ku. Ibn Abbas yake matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi da wannan aya, shi yayi hasrin ta maka cewa ahlul bayt din da ake nufi matan ma'aiki su ne kadai ake nufi, kuma dama siyakin ayar su yake nunawa, sauran dangin annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun shigo kamar su Sayyidina Ali da su Fatima da su Hassan da su Hussein sun shigo ne duk tabi'iyya jeru gwalo suke biyo amma ba su ne bil asala ba asalin ayar akan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam to Ramlat tana daga cikin su Ramlat binti Abi Sufyan tana daga cikin as-sadiqa tana daga cikin farkon wanda suka musulunta da ita da mijinta Ubaydullah bin Jahash dan uwan Zainab binti Jahash kuma dan goggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan goggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Ubaydullah bin Jahash suka hijira zuwa Habasha da shi Ubaydullah bin Jahash kirsani ya musulunta suka hijira tare da Ramla zuwa Habasha da yaje Habasha sai ya rida ya koma addinin kirista ya mutu yana kirista wal iyadu billah bayan ya mutu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ita Ramla ummu Habiba ta zamanto bazawara to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura yana neman aurenta ya tura wajen Najashi sarkin Habasha cewa ya aura mata ita shi kuma Najashi ya dunkule kudi dinari na gugan dinari har 400 dinari 400 wato nisabin zakka sau 20 shi ne dinari 400 nisabin zakka sau 20 amma ka dauki nisabin zakka yanzu 150 ne 150 sau 20 nawa kenan wajen miliyan 3 kenan go to haka aka yi mata sadaki abin nan shi ne sa ake cewa malaman tarihi suke cewa ba wata mace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ba wata mace da aka yi mata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata sadaki irin na ummu Habiba ita ce aka dan yawanci sadakin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dirhami 500 kudin zakka so 2 da rabi nisabin zakka so 2 da rabi inda nisabin zakka ko dirhami 200 ko dinari 20 kama ita ummu Habiba dinari 400 haka aka bata sadakinta tazo aka kawo ta Madina a shekara ta 6 bayan hijira tana da shekara 30 da yan kai lokacin da aka kawo ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance tare da shi kuma ta kyauta ta zamanta tare da shi wata ran Abu Sufyan ya zo wajen ta mahaifinta lokacin yana mushriki a tsakanin lokacin sulhu Hudaybiya da fathu Makka ya zo da ya shigo ɗakinta sai ya zauna a kan shimfiɗa ta ɗakin sai tashi ya ce me ya faru kina ganin cewa wannan shimfiɗar na fi ƙarfinta ne saboda haka za ki kawo waje ta fita ko ku tafi ƙarfina ne ce wannan shi fidar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai ko mushriki ne kafiri na jasa ba za ka zauna a kanta ba abun ya dore masa kai to ya game da hali na imani saboda haka ta kasance kaga wannan yana daga cikin alamar imani la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu mutane baka samun mutane da suka yi imani da Allah da ran lahira su rinka yin soyayya ga mutanen da suke fito suke gaba suke yaki da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau kanu aba'ahum aw abna'ahum ko da iyayensu ne to haka ummu Habiba ta kasance ta rasu a shekara 44 bayan hijira kafin ta rasu ta kira Aisha radiyallahu anha ta ce mata to kin san mun yi zama irin zama na kishiyoyi kuma zama na kishiyoyi dole a samu wani abu wanda yake zai shiga tsakanin mu to ina fata dan Allah ki yafe mu ni duk abin da ke cikin zuciyata dangane da ke ni na yafe miki kace na yafe miki Allah ya gafarta miki haka ta kira sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke dare shi ta gaggaya musu hadisan ta ba su da yawa daga ciki akwai wannan hadisin wanda yake cikin sahih Muslim ita ta ruwaito shi tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة يكي ماذا على صلى الله عليه وسلم يكي باوا نباوا مسلمي da zai yi sallah lillahi ga Allah saboda Allah wato mukhlisan lillah yana ne tsarkake niyya ga Allah dan neman yarda Allah kawai kullu yawmin a kowace rana sintai ashrata raka'a raka'a 12 ghayra al-farida ba sallar farilla ba illa dana Allahu lahu baitan fil janna face Allah ya gina masa gida a cikin aljanna aw illa bunya lahu baitun fil janna face Allah ya gina masa gida face an gina masa gida a cikin aljanna waye ne ginawar Allah ne rawahu muslim haka imam muslim rawaito wannan hadisin haka yazo ba tare da tafsirin waɗannan salloli ba haka hadisin yazo a dunkule wato idan mutum yayi sallah 12 raka'a 12 a rana to dan haka ne waɗansu malamai sai suka tafi a zahirin wannan hadisin cewa idan dai a rana mutum kar nafilar da zake da zai yi tagaza raka'a 12 waɗansu kuma malamai suka ce a to ai wannan riwayar da ta zo a dunkule wata riwayar ta hadisin Ramla ta bayyana raka'a 12 su ne raka'ataini qabla adh-dhuhr wa raka'ataini ba'daha afwan raka'ataini qabla adh-dhuhr wa raka'ataini ba'daha wata riwayar kuma arba'a raka'atin qabla adh-dhuhr wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isha wa raka'ataini qabla al-fajr raka'a hudu kafin sallar azhar raka'a biyu bayan sallar azhar raka'a biyu bayan sallar maghriba raka'a biyu bayan sallar isha da raka'a biyu kafin raka'atayn fajr kaga 12 sun cika 12 sun cika to wanda ya kiyaye waɗannan salloli a cikin wanda ya kiyaye su a kowace rana duk wanda ya kiyaye su yayi su a kowace rana Allah zai gina masa gida a cikin aljanna Allah zai gina masa daki a cikin aljanna wa ibn Umar daga hadisi na 2002 daga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma qal yace sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rak'atayn qabla adh-dhuhr wa rak'atayn ba'daha wa rak'atayn ba'da al-jum'a wa rak'atayn ba'da al-maghrib wa rak'atayn ba'da al-isha muttafaqun alayh yace nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam raka'a biyu kafin sallar azhar da raka'a biyu bayan sallar azhar da raka'a biyu bayan sallar juma'a da raka'a biyu bayan sallar maghriba da raka'a biyu bayan sallar isha nawa kenan goma sha biyu suma ya ƙara raka'ataini ba'da juma'a raka'a biyu bayan sallar juma'a tafsirin waɗannan salloli zai zo amma nan ya kawo ne don ya nuna mana cewa salloli ratibai mashru'a ne kuma sallolin nan raka'a biyu ake yin su hadisin da yazo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi arba'a raka'a hudu kafin sallar azhar raka'a hudu ne da sallama biyu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatul layli matna a wata riwayar salatul layli wan nahar matna sallar dare da rana sau biyu ne dan haka jama'irin malamai sun tafi akan cewa idan mutum zai sallar nafila ya salla raka'a biyu in ya raka'a biyu ya sallama ba kare raka'a hudu bai dai ba tare da sallama ba domin hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa salatul layli wan nahari matna to haka sallar nafila ya kamata ta zamanto a cikin rana zai kawo tafsilin sallolin ratibal azhar da ratibal la'asar da ratibal sauran salloli وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه دقى عبد الله بن حديثي ندبو لأريبيو دقو دقى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عبد الله بن مغفل المزني دقى كين صحابة من زعم الله صلى الله عليه وسلم وانجا فكها لتبيعة الرضوان يا كمان دي رؤية كين صحيح مسلم يتي ناكسا شيء انا تأي اكم من زعم الله صلى الله عليه وسلم يا اندي كي زوناء جندين بشير دمكي مبايعة تا ادنا سلهم فدي لوكتهم فديبيا ina rike da reshen ina dauke wato ina kawar da reshe daga jikin sa daga kansa dan kar reshen ya rinka ta fada shi yace ina tsaye a kansa haka muka yi masa mubaya'a mu 114 wato 1400 kenan mu 1400 ne yace mun yi masa ba akan mutuwa muka yi masa mubaya'a ba mun yi masa mubaya'a ne cewa ba za mu gudu daga fagen daga ba saboda haka kaga tunda yana daga cikin ba'anu bai'atul ridwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lan yalija nar ahadun mimman bay'a tahta shajara wanda dige mu baya a karkashin wannan bishiyar ta Hudaybiya ba zai shiga wutar jahannama ba shi ya tsaya daga cikin laqabi da ya daga cikin manqaba falala ta sahabbai a ce wannan sahabin min ahli bay'atul ridwan ya daga cikin wanda suka yi wannan mubaya'a wannan falala ce kamar an ce ne wannan wannan alƙawarin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ane masa kaunarsa cewa ba zai shiga wutar jahannama ba to da cikin su akwai shi Abdullahi ibn Mughaffal ya rayu a Madina daga baya ya koma kasar Basra ya zauna malaman Basra daga tabi'ai suna cewa Abdullahi ibn Mughaffal yana daga cikin mutane 10 da Sayyidina Umar ya turo mana dan su zo su ba mu ilimin addini ya turo mana su dan su zo su ba mu ilimin addini domin ita kasar Basra musulmi suka kafa ta Sayyidina Umar ya kafa ta maimakon ya zamanto cewa idan za a je a ci gaba da wato bude daular musulmi ta fuskar gabas a shiga cikin kasar India da kasar Iran da Afghanistan da sauransu da aka ci Iraq kaga aka ce ana so a ci gaba da neman mayaka dole sai an zo Madina an kwashi abin nan rundunar mayaka sun tafi to sai ya kafa garin Basra Basra tana daga cikin garuruwan da ya kafa ta domin ta zamanto mu'askar ne kamar ta zama domin ta zamanto kamar barikin sojoji ne na barikin masu jihadi riba wanda za a zauna idan za a tafi jihadi zuwa gabas a ƙara fadin daular musulmi daga nan za a tafi ba sai an koma Madina ba to da ya kafa garin dama yanda aka kasance ana yin an kafa garin sai a yi masallaci a tsakiyar garin sannan kuma sahabbai mutane duk sai su yi gidajen su kewaye da masallaci a kusa da masallacin sai a yi kasuwa masallaci yana tsakiya mutane duk su kewaye shi haka za a zo a zazzauna to sannan kuma za a tura musu gwamna to sannan kuma a tura musu masu karantar da su addini da haka ya zamanto mutane suka rinka musulunta da yawan gaske saboda kawai zama da kaɗan ɗin daga cikin sahabbai da suka gani da irin halinsu da ilimin da suke da shi da hasken da suke yaɗawa na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya shigar da mutane da yawa kenan cikin addinin musulunci Abdullahi ibn Mughaffal yana daga cikin waɗanda Sayyidina Umar ya tura kasar Basra don su karantar da mutane addini ya rasu a shekara da 60 da ƴan kai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace baina kulli adhanaini sala tsakanin kowace sallah guda biyu tsakanin kiran sallah kowace kiran sallah guda biyu akwai sallah me ake nufi da adhanaini ya a ƙarshe malam ya imamu nawawi ya fassara cewa almuradu bil adhanaini al adhan wal iqama abinda ake nufi da kiran sallah biyu shine kiran sallah na azani da kuma kiran sallah na iqama tunda shi ma kiran sallah ne wannan shine dalilin da yake cewa iqama ana kiranta al adhan saboda haka abinda ake nufi tsakanin kiran sallah da tada iqama tsakanin kowane kiran sallah da tada iqama akwai sallar nafila baina kulli adhanaini sala tsakanin kowane kiran sallah da tada iqama akwai sallah baina kulli adhanaini sala tsakanin kowane kiran sallah da tada iqama akwai sallah qala fi thalitha liman sha'a a ta uku sai ce ga wanda ya so muttafaqun alayhi wannan hadisin bukhari da muslim sun rawaito wato kenan kaga kowace sallah tana da sunna qabliya tunda yake baina kulli adhanaini tsakanin kiran sallah da iqama akwai sallah har sallah daga cikin har sallar magriba ba a rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sunna kafin sallar magriba ba amma a rawaito sahabbai suna yi kuma an rawaito ya fada yace sallu qabla al maghrib ana uku yake liman sha ga wanda yake saboda haka tana daga cikin nawafil su ma wanda ake yi amma tana daga cikin rakibai ko ba ta cikin rakibai waɗan malamai da suka ce abinda ake nufi da ratibai sune da suka zo a cikin hadisin ummu habiba suka ce ba ta daga cikin ratibai ta daga cikin mutlaqun nawafil ta daga cikin nafil ne da kawai mutum zai yi wato tsakanin wannan lokaci ne na yin sallah daga cikin hikimar mutum ya shagaltar da wannan lokaci da yin sallah shine lokaci da Allah yake karban addu'a daga cikin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana Allah yana karban addu'a baya mayar da ita shine bainal adhani wal iqama tsakanin kiran sallah da tada iqama to ina kuma ga ake kuma sallar addu'ar taka ta dace da kana cikin sallah kana cikin sujada a cikin sallah domin a cikin sujada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kusa da Allah to kuma ka yi ta a lokacin da Allah yake karban addu'a to haka irin waɗannan ganimomi su ya kamata mutane su ya kamata mutane su sani su ya kamata mutane su sani amma malaman abinda miyagun malamai ba za su faɗi wannan ba don suna maka cewa ba za ka samu biyan bukata ba sai ka zo wajen ka ba su ladan kafin alƙalami su ne kamar su ne mabudin da za a sa Allah zai karɓi addu'arka bayan ga abubuwa na wanda za ka yi tsakaninka da Allah ba wanda ya san asirinka sai kai sai mahaliccinka ka gaya masa kuma ya amsa maka kuma ka gwada ka gani ka yi amfani da waɗannan lokutan ka yi amfani da waɗannan halayen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka maimaita ka yi ta kwankwasa kofar Allah a gani Allah zai karɓa ko Allah ba zai karɓa ba ka gani amma kar ka yi lokaci za ka jarraba Allah Allah ba a jarraba shi ka yi da yaƙini Allah ba a gwada Allah gwada Allah rashin imani ne المراد بالاذانين الاذان والاقامه الاذان والاقامه كما عندما كفلا باب تاكيد ركعتي سنه الصبح ركعتي سنه الصبح باب كرف واتو تاكيد واتو من كرف متين ركعتي سنه الصبح ركعوا ابينا سنه نصلى الصبح حديث نجبو ده 204 عن عائشه رضي الله عنها ده عائشه ام المؤمنين الله يجد اذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سوى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء من ذا الله تتجي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي بايا بر ركعة هدو كافن صلى الظهر دركعة بيو كافن صلى الظهر وانا حديث يقول ان شاء ابو باب داجو سنة صلى الظهر تتجي ركعة هدو كاتي من ذا الله بايا بر ركعة صلى الله عليه وسلم دكما سنة ركعتين الفجر sunna kafin sallah asuba shine raka'a guda biyu kafin sallah asuba ita ce ake ce markatayil fajr rawahu al-bukhari to wannan hadisin kamar yanda zai zo zahirin sa ya saba da hadisin ibn umar da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanda ya gabata cewa sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam raka'atayn qabla adh-dhuhr nayi sallata da annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu kafin azhar to wanne ne ba wanne ne ba ko ku hali biyu ne a to ai shi abin da yake kenan ibnu umar amma ita kuma ai ta cewa ta raka'a hudu kafin sallah azhar shi kuma raka'a biyu yake wannan shine ɗaya daga cikin fuskoki cewa wato tana tare da shi yana yin sallah raka'a biyu a cikin gida in ya fito masallaci kuma ya raka'a biyu wadansu kuma suka ce a raka'a hudu yake shi ta gani a cikin gida in ya shigo masallaci kuma ya raka'a biyu ita Abdullah ibn Umar ya gani saboda aka raka'a shi da kenan wannan shine maslakin wanda suke cewa ai rubo da ziyada al-ziyadatu min thiqa maqbula idan rawi wanda yake amintacce ne ya ƙara wani abu wanda wani rawin bai faɗa ba to wannan ya nuna cewa yana da wani ƙarin ilimi da wancan ba shi da shi saboda aka sai ya aiki da abin da ya faɗa saboda haka a wannan za su ce kenan ratibar sallah azhar raka'a shi da shi ratibar sallah azhar sai ta zama to raka'a shida wanda yake shine maslakin waɗansu malamai waɗansu kuma suka ce kamar yanda dan uwa ya faɗa ya raka'a biyu a cikin masallaci a cikin gida ya raka'a biyu a cikin masallaci saboda haka ita Aisha ta ga ta cikin gida ko ta hango shi a cikin masallaci yana yi saboda haka tace yana yin hudu shi kuma ibnu umar biyun kawai ya gani ya tsaya akan biyu wa anha qalat daga Aisha dai Allah ya gada ita tace lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala shay'in min an-nawafil ashadd ta'ahudan minhu ala rak'atay al-fajr tace annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ya fi kiyaye wani abu daga cikin nafilfili ba kamar yanda yake kiyaye rak'atay al-fajr ya fi kiyaye rak'atay al-fajr bisa kowace nafila a wata riwayar take cewa لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اسرع الى شيء من النوافل او في روايه اسرع الى شيء من الخير من مسارعته الى ركعتي الفجر تجي من قال صلى الله عليه وسلم بكفنتي yana yin gaggawa kan yi wani abu daga cikin sallar nafila ba irin gaggawar da yake yi ركعتي الفجر yana gaggawa wajen yin ta to kaga wannan dittaki ne akan muhimmancin waɗannan raka'o'i ga shi Aisha take ya fi baya barin su kuma ya fi kiyaye su bisa kowace sallah wa anha hadisi na 2206 wa anha an nabi sallallahu alaihi wasallam daga gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam qal yace rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha yace raka'o'in nan guda biyu na kafin sallah asuba sun fi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi sun fi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi wannan ya kai daga cikin abin da yake nuna mana cewa hakika mu a cikin gafala mu hakika mu a cikin gafala mu idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wannan ilimi cewa raka'a biyu kawai da zai na raka'atay al-fajr ya fa duniya da abin da ke cikin ta amfani ba fa wajiba bane ba wajibai bane amma kaga mutum ba wai kawai bacci yake yi ya rasa raka'atay al-fajr din ba a guje zai zo masallaci da kir zai samu ruku'un na raka'a biyu ta karshe wani ba bacci zai hatta sallah asubar ta farilla ma ba zai sami ta yanzu idan aka ce a gidan gwamnati gobe ana raba filaye ga duk wanda yaje akwai wanda ba zai bacci ba zai bacci a gida ba a can zai bacci fili kawai dan kankanin fili wata kila 50/50 a can zai bacci to amma gashi wannan raka'a biyu ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wai kawai filin ba wai garin Kano tafi ba ba sabon ba filin abin nan a filin abin da kofar na ita tafi ba a duniyar gabaki ɗaya tafi to shi yasa wannan ne dalilin da zai nuna maka cewa a cikin gafala muke kuma ba abin da zai faɗakar da mu daga gafalan mu sai azzikr karanta alqur'ani da sunna shi ne zai faɗakar da mu daga gafalan mu ya tunatar da mu abin da muka manta ya sanar da mu abin da bamu sani ba saboda haka haƙƙi ne ga duk wanda ya san wannan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake faɗa wa huwa sadiqul masduq bai san ƙarya ba bai san mujamala ba bai san ya faɗi magana din ya daɗa ma wani ba zai faɗi magana ne dan haka take baya tsoron kowa baya buƙatar wani abu daga kowa dan kawai haka take haka zai faɗa haka saboda Allah saboda ubangiji sa haka zai faɗa to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba yana faɗa bane dan daɗin baki ne dan haka yake haqiqatan to haƙƙi ne akan duk wanda yaji wannan magana ya zamanto kulliyar katatun da kansa ya kiyaye wannan al'amari ya kiyaye wannan salloli shi yasa ne waɗansu malamai suka ce babu sallar sunna da ake ramawa in ba raka'atay al-fajr ba saboda muhimmancin ta saboda abin da yazo gare ta da falala wannan shine maslakin waɗansu malamai kamar Imam Ahmad yana ganin hatta witri in al-fajr ya fito shikenan ya kubce ba za a rama shi ba sai raka'atay al-fajr kawai a rama ta bayan huduwar rana rama ta bayan sallar asuba akwai magana akan ta wanda yake ra'ayi waɗansu daga cikin malamai ne kuma akwai hadis sai dai wannan hadis din akwai magana akan sa as-sahih wannan hadis ne ba hadis ne ingantacce ba na wanda yayi sallah raka'a biyu bayan sallah asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa sallar asuba raka'a hudu sai yace ya rasulullah ban yi raka'a sai fajr bane shine nake mai da su yanzu sai shiru bai ce masa komai ba to wannan hadis din a waɗansu malamai sun inganta shi amma as-sahih kamar yadda Ibn Rajab ya nuna hadisi ne wanda yake mursal ba ingantacce ba abinda yazo ingantaccen riwaya shine hadisin Abi Huraira man fatat raka'atayn fajr falyusalliha ba'da tulu'i ash-shams wanda raka'atayn fajr ta kubce maka ya sallace ta bayan huduwar rana haka Abdullah ibn Umar yake kuma wannan shine ra'ayin Imam Malik cewa idan mutum bai samu raka'atayn fajr ba yayi ta tsakanin huduwar rana har zuwa lokacin zawal ya rama ta to ba wani abu ne yasa ake yin ramuwar ta saboda muhimmancin ta imam muslim rawaito wannan hadisin a wata riwaya ta imam muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lahuma ahabbu ilayya min ad-dunya jami'a na rantsi da Allah waɗannan raka'o'i biyu sun fi soyuwa gare ni bisa duniya baki ɗayan ta ya fi son waɗannan raka'o'i biyu bisa duniya baki ɗayan ta وانا دي حديثي نجيبه ده ريبيو شو كسكوين كسكوين ذلك دبو ده ريبيو دبو ده ري دبو ده ري دبو ده ده ري ده ده قوم شاكدا ينزو كما دبو ده ده ري ده ده قوم شابكوين انا دي عبد الله بلال بن رباح ده ابو عبد الله بلال بن رباح التيمي مولاهم الحبشي رضي الله عنه بلال ابن رباح يا دجا cikin السابقون الاولين سابق الحبشه wanda ya riga kowa daga cikin ƴan habasha daga cikin bakaken fata shiga addinin musulunci akwai wanda ya riga kowa daga cikin larabawa shine abubakar da wanda ya riga kowa daga cikin rumawa shine suhaibur rumi da kuma wanda ya riga kowa daga cikin ƴan afrika shine bilal bilal ibn rabah dai da mutumin habasha ne uwarsa ba habashiya ce an haife shi a makka ya taso yana bawa daga cikin bayin makka amma wanda suka farkon wanda suka shiga addinin musulunci kuma yana daga cikin farkon wanda suka bayyana addinin musuluncin su mutum bakwai su ne farkon wanda suka bayyana addinin musulunci daga cikin su hadda bilal da abubakar da umar ai afwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar da sannan da shi bilal yana ɗaya daga cikin su bakwai ne to bilal yana ɗaya daga cikin su da Ammar shi ma ya Ammar da mahaifinsa ya sirta daga cikin wanda suka bayyana to Bilal saboda kasancewar sabawa ya sha azaba sauran in aka kama su ane musu azaba za su faɗa abinda ake so su faɗa ake musu zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai su faɗa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaye su yayin da kuka yi zagin ne a cikin zuciyarku yace qulubuna mutma'innatun bil iman tana cike da imani yace in su take kama ku faɗa haka amma banda Bilal shi ba zai ba shi masa azabar ba zai ba saboda haka in sun masa dingaji sai su tura shi su ba ma yara su daura igiya a jikinsa su rinka jansa a kwaroro na mata suna jansa kamar yadda zaka rinka jan kwaddo a cikin tsananin zafin rairayin makka haka aka rinka gana masa wannan azabar yana cewa ahad har tukuna sheda sayyidina abubakar ya fanshe shi ya saye shi daga wajen bawansa ai daga wajen ubangidansa umayyah bin khalaf ya saye shi daga wajensa da uqiya bakwai da uqiya biyar ta dinari shi yasa da ake wata ran ake yaban bilal sai kika kwaye bini ni kyakkyawan aiki ne guda daya daga cikin kyawawan aikin abubakar gabaki daya na kyakkyawan aiki ne guda daya daga cikin kyawawan ayyukan abubakar saboda ya zo ya sayar da daidai ya yanta shi kyakkyawan aiki dan ya tsaye da shi daga azaba da ake masa yace to gabaki daya na kyakkyawan aiki daga cikin kyawawan ayyukan abubakar bilal yana daga cikin waɗanda ake ai wanda ake ai ake wanda suke cikin ƴan aljanna bit ta'yin mun san ƴan aljanna ba a ayyana dan aljanna sai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana shi ba a cewa wani dan aljanna ne za a bita ayin a ayyana shi ga dai a ce muminin ƴan aljanna ne muminin ƴan aljanna ne amma ka ce wani dan aljanna ne to sai idan Allah ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ne suka ayyana shi to bilal yana daga cikin waɗanda aka ayyana su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dakhaltul janna fa sami'tu hashataka amani ina shiga aljanna sai na ji takun tafiyar takun takalminka a gabana yace ya bilal ka gaya min aikin da kafi kowanne kauna a cikin rayuwarka tunda ka shiga addinin musulunci domin na shiga aljanna na ji ka kana tafiya a gabana sai ce ya rasulullah ba wani abu da nayi wanda nafi komai kaunarsa a wajen Allah irin cewa ban taba yin sallah ba ai ban taba kiran sallah ba sai nayi sallah raka'a biyu kuma ban taba yin tsarki ba ai ban alwala ban taba karewa ba naje bayan gida sai nayi alwala sannan sai sallah da ka'abi sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa huwa zaka a wata riwayar aka iktisari akan wannan cewa idan ya shiga ban daki ya fito zai sallah raka'a biyu ko a dare ko da rana in ya shiga ban daki ya fito sai yayi alwala sannan in yayi alwala din kuma ya sallah raka'a biyu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wannan shine wannan aikin da yake bashi wannan matsayi a wajen Allah tabaaraka wa ta'ala wani ya ɗaya daga cikin abin da yake nuna mana muhimmancin mutum ya dawama akan aikin alkhairi. Muhimmancin mutum ya dawama akan aikin alkhairi. Da wannan ɗabi'ar tana daga cikin ɗabi'un mutanenmu, mutanen ƙasar nan. Suna da wannan ɗabi'ar. Kaga mutum in ya samu wata al'ada ko gaisuwa ce yake zuwa yake yi ma wani daga cikin ƴan uwansa ko iyayensa, a ce duk ranar Juma'a zai je wannan gaisuwar, to ba zai taɓa fashi ba, sai dai ba shi da lafiya. To haka ake so irin wannan ɗabi'ar ita ya kamata mu raye, domin ta samu asali daga cikin ɗabi'un mutanen kirki. Abu aiki na alkhairi ko mai dangantarsa in ka soma shi ka dawama akai kakkayin. To haka Bilal ya rayu ya kasance daga cikin sabiquna al-awwalun, kuma dukkan yaƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi ake, ya je Badr, ya je Uhud da sauran yaƙoƙi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma shine ne ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kiran sallah. Yayin da Abdullahi ibn Zaid ya mafarki ya ga kiran sallah, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa ya je ya koya ma Bilal, domin Bilal ya rinka kiran sallah saboda Allah ya bashi daɗin murya. A bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yin kiran sallah da Sayyidina Abu Bakar, sannan ya nemi izinin sa ce sannan ya fita jihadi zuwa kasar Sham. A wata riwayar an ce a zamanin Abu Bakar, a wata riwayar an ce a zamanin Umar. Ya je jihadi a kasar Sham, da ya je sai ya zauna a can kasar Sham din har ya mutu a shekara ta 20 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a lokacin da aka yi wannan annoba, wannan ciwon kwalara din da ya kashe da yawa daga cikin manyan bayan Allah, daga cikin Sa'ad da Mu'adh ibn Jabal, shi ma a lokacin a cikin wannan yaron. An ruwaito cewar lokacin da Sayyidina Umar ya shiga Sham ya ga Bilal, ya nemi Bilal, aka nemi Bilal ya kiran sallah, ba a taba ganin kuka, ba a taba ganin hawaye, ba a taba ganin masu kuka irin wannan rana ba, saboda ya tuno musu da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga jin kiran sallar sa. To kun ga yanda addinin musulunci kenan yake addinin gaskiya, baki ne kuma a cikin al'umma wanda yake ba a ganin baki yana da wani matsayi. Amma ga shi ya kai ƙoƙolin da bayan Allah za su kai, shi ne dai a ce wa mutum yana rayuwar duniya yana tafiya a ce masa ɗan aljanna ne, domin shi ne ƙarshen burin kowa. Burin da ba za ka ba wanda zai samu wannan burin sai fa an mutu ne tukuna, sai ɗan aljanna ne zan ko shi ɗan aljanna ne. To a ce kai yan mutum yana daga cikin kaɗan ɗin da Allah ya ware, sai ya tafiya a bayan ƙasa a sani, yana sanin cewa shi ɗan aljanna ne. To Bilal yana daga cikin wannan, gashi kuma baƙi ne, kuma ya auri Qurashiyya ‘yar uwar Abdulrahman ibn Auf. Yana daga cikin hujjojin Imam al-Bukhari cewa abinda yake tabbatar da cewa dai in aka zo yin aure mace ta samu daidai da ita, daidai da ita a cikin addini ne, ba daidai da ita a cikin wato matsayin gidansu ba ko dukiyarta ko makamancin wani. Daga cikin hujjar Imam al-Bukhari kenan, babu al-kafa'atu bid-din, al-kafa'a da addini ne. Daga cikin hujjar Imam al-Bukhari shi ne cewa Bilal ya auri mace Qurashiyya ‘yar uwar Abdulrahman ibn Auf. Abdulrahman ibn Auf kuma daga cikin ƙabilar Zuhra ne, Az-Zuhri ne, a ƙabilar uwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Amina bint Wahab Zuhriyya ce. Saboda ka kaga kafa'a da addini ne, saboda addininsa ya saka wannan matsayi. Don haka duk waɗanda duk za ka ga suke aibata mutum da fatarsa ko da wani abu na halittarsa, to wannan daga cikin gurgurɗin jahiliya ne. Yana daga cikin abin da ya faru ga Bilal, wata ran wani abin da yake suka samu saɓani shi da Abu Zar, sai ya aibanta shi da mahaifiyarsa, ya ce yabna sauda, ya ɗan baƙar mace. Bilal ya kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Zar, a ayyartahu bi ummi, yanzu da ka aibata shi da mahaifiyarsa? Ya ce innaka mru'un fika jahiliya, kai mutum ne wanda yake akwai sauran gurgurɗin abinadin jahiliya tare da kai. Saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya nuna. Sannan Abu Zar ya je nemi afuwa daga Bilal saboda shi ma imaninsa, domin wani abin zai zamanto ɗabi'ar mutum ko kuma tasirin da ya yi tasiri a kansa. Bilal ya ruwaito mu'adhdhinu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annahu ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam liyu'dhinahu bi salatil ghada, ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya sanar da shi lokacin sallar asuba. Dan haka al'adar Bilal take, idan ya kira sallah idan lokaci idan mutane sun taru za a kada iqama sai yaje kirawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da shi cewa lokacin ta da sallah yayi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito fa shagalat aishatu bilalan bi amrin sa'alatu anhu aisha sai ta dauke hankalin bilal da wani al'amari da ta tambaye shi hatta asbaha jiddan har sai da gari ya waye kuma kage irin ladabi na bilal matar annabi sallallahu alaihi wasallam ce take masa magana duk da yake ya zo yayi wannan aiki amma kuma sai ya ji nauyin ya yanke ta ya yanke magana ta ce gafa abinda nazo yi a'a sai ya saurara har ta gama wanda har ya sa gari ya waye wannan ya daga cikin kyawun ladabi da kuma wato kimanta ahlul wato masu kima saboda matar annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda annabi ya fito a cikin matar a cikin mutane baki ɗaya kamar yanda yake a cikin mata baki ɗaya saboda haka ya bata wannan martaba ya bata wannan daraja tata ya tsaya sai da ta gama tukuna sannan a hagari ya waye sosai fa qala bilal fa qama bilal fa adanahu bis sala sanan bilal ya tashi ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lokacin sallah wa taba'a adanahu ya cigaba da sanar da shi falam yakhruj rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito ba wato bai fito ba nan take falamma kharaja salla bil nas manzon Allah yana fitowa sallallahu alaihi wasallam sai ya tada sallah ya sallah da mutane fa akhbarahu fi bilal ya bama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani anna aisha shagalatu bi amrin sa'alatu anhu hatta asbaha jidda yace ai aisha ce ta tambaye shi kan wani abu ta shagaltar da shi ta tambaya kan wani abu har sai da gari ya waye sosai wa annahu abqa alayhi bil khuruj kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jinkiri wajen fitowa fa qala ya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni kuntu raka'atu rak'atayil fajr na kasance ina yin sallar raka'atayil fajr ne wato da yake sanar da shi cewa as-sala a fito lokacin sallah yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito ba to a lokacin nan raka'atayil fajr yake duk da gari ya waye sosai fa qala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai bilal yace ya rasulullah innaka asbahta jidda yace ya rasulullah ka waye gari ya waye sosai wato ka shiga cikin lokacin wayewar gari sosai ana cewa asbaha idan mutum ya shiga cikin lokacin sallah asuba kamar yadda za a ce amsa in mutum ya shiga lokacin yammaci fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun fi tasbihi ga Allah lokacin da kuke shiga cikin lokacin yammaci da lokacin da kuke shiga cikin lokacin wayewar gari wato annabi sallallahu alaihi wasallam har ya shiga lokacin da gari ya waye sosai har sai ya fito wanda sabanin al'adar sa ne al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah asuba da sauran duhun gari fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law asbahtu akthar mimma law asbahtu akthara mimma asbahtu laraka'atuhuma wa ahsantuhuma wa ajmaltuhuma yace wallahi yace da na wayi gari fiye da yanda na wayi gari din da sai na yi sallar da sai na sallaci wannan raka'o'i guda biyu na kyautata su na kawata su wato ko da gari ya waye yana jin tsoron ma fitowar rana sai yayi raka'atayil fajr saboda haka wannan ya nuna muhimmancin raka'atayil fajr rawahu abu daud bi isnadin hasan abu daud ya rawaito shi bi isnadin kyakkyawa sheikh nasiruddin al-albani kuma yace isnadin ma sahihi kamar yadda yake a cikin sahih abi daud babu tahfifi raka'atayil fajr wa bayani ma yuqra'u fihima wa bayani ma yuqra'u fihima wa bayani waqtihima babin takaita raka'atayil fajr da bayanin abin da ake karantawa a cikin su da kuma bayanin lokacin sallar lokacin raka'atayil fajr hadisi na 1118 an Aisha radiyallahu anha daga Aisha Allah ya jaddada ita anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli raka'atayn khafifatayn bayna an-nida'i wal iqama min salati as-subh tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar raka'o'i biyu sauƙaƙa wato ba wanda yake jadewa a cikin su ba gajeru raka'o'i bayanan nida'i wal iqama tsakanin kiran sallah da ta da iqama min salati subh na sallah asuba muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wa fi riwayatin lahumu a wata riwayar ta bukhari da muslim yusalli raka'atayn fajr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallar raka'atayn fajr fa yukhaffifuhuma fi gajarta su hatta aqul har in rinka cewa hal qara'a fihima bi ummi alquran shin ya karanta fatiha ko a ciki to wannan ba hujja ne ba cewa fatiha kawai ake karantawa a cikin raka'atayn fajr kamar yadda yake mazhabar imam malik raka'atayn fajr fatiha kawai zaka karanta waɗansu malamai sun ce hujjar mazhabar imam malik shine wannan hadisi to a wannan ba hujja bane cewa take saboda saurin yadda yake yin sallar shin ya karanta Fatiha kuwa saboda saurin yadda yake dan bisa al'adar Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yurattilu al-qira'a wa yutawwiluha hatta takuna sura aqwala minha mazala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin tartilin qira'a ya tsawaita qira'a sura hatta zamanto ta fi sura take ta tsawo yana a hankali yake karanta sura to sabanin al'ada sai ya zo raka'atayil fajr yanda yake yin ta da gaggawa har sai Aisha tace anya maku ya karanta Fatiha wato saboda saurin yadda yake yin sallah wa fi riwayatin li muslim aw ta riwaya ta muslim kana yusalli raka'atayil fajr idha sami al-adhan wa yukhaffifuhuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar raka'atayil fajr idan ya ji kiran sallah kuma ya takaita su wa fi riwayatin idha tala al-fajr aw ta riwaya idan al-fajr yake to ma'anar idza sami an adhan in yaji kiran bawai daga yaji kiran sallar zai tashi ya fara sallar tunda kamar inda Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah yake cewa kowane zikiri yana da lokacin sa akwai abin da yafi amfani mutun yayi shi idan mutun an ana kiran sallah duk da alqur'ani shine zikirin da yafi kowanne amma zikirin da aka fi so kai a lokacin da ake kiran sallah shine ka amsa kiran sallah ba ka ce a aikatun qur'ani nake ba a ka tsaya da katun qur'ani ka amsa kiran sallah haka zalika idan ana kiran sallah mai wukan ka tashi ka fara nafila ka tsaya ka amsa kiran sallah sannan kai nafila duk da yake a rawaito daga wadansu daga cikin salaf nayi mamakin ganin wannan riwayar daga Imam Ahmad cewa ranar Juma'a ya kasance yana zai ta yin nafila kafin kiran sallah daga zaran zawal yayi sai ya daina ladan yana tashi zai kira sallah sai ya tashi ya fara wannan nafila kuma an rawaito ma daga su Anas cewa idan daga sallar magriba daga ladan ya fara kiran sallah ta sallar magriba sai ta fara yin nafila to har shine Ibn Rajab yake cewa la'alla saboda takaita lokacin tsakanin kiran sallah da iqama ne kuma suna burin su samu wannan raka'a biyu din shi yasa ba sa tsayawa sai an gama kiran sallar sun yi wannan zikirin sannan kuma su yi abin da kin sannan kuma a dinna sada sallah a shahidai Sheikh Ibn Taymiyyah yake bi akan wannan ka'idar cewa mutum in ana kiran sallah kamata ya shagaltu da kiran da amsa kiran sallar mai kiran sallah sannan daga baya shi da tudu da wani zikirin da zai saboda haka idan sami al-adhan in yaji kiran sallah wato bayan an gama kiran sallan kenan sannan sai tashi raka'atayn fajr wa an hafsa radiyallahu anha daga hafsa ummul mu'minin hafsa bint umar ibn al-khattab al-adawiyya ita ma tana daga cikin ummahatul mu'minin lokacin da mijinta lokacin da aka sake ta sayyidina umar yaje wajen usman yace ga hafsa ko zaka aure ta yace a ban da bukata yaje wajen sayyidina abubakar yace ga hafsa ko zaka aure ta sayyidina abubakar bai ce masa komai ba sayyidina umar din yana fi haushin sayyidina abubakar kuma gara usman ya fito ya gaya mu amma shi abubakar ya mun shiru sai ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika yana so ya aure hafsa sanatin sayyidina abubakar ya gaya masa cewa abin da yasa ban maka magana ba naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta to ni ko ba zai yi ba in tona asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga ladabi wanda suka san zama da manya kenan yace ba zai yi ba in fada abinda manzon an tona ma in fadi asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai saboda haka abin nan sai manzon sai da Umar sai ya kai kara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi gashi naji ya Usman ya aure Hafsa yace ba shi da bukata naji ya Abubakar yayi shiru sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ba a aura ma Usman wanda tafi Hafsa ba kuma ita Hafsa wanda yafi Usman ya aure ta shine aka aura ma Usman ummu kultum yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yar annabi ce sannan kuma shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure Hafsa kaga an ba wa Usman wanda ta fi Hafsa shi ita kuma Hafsa ta samu wanda yafi Usman hankalin sayyidina Umar ya kwanta to tana daga cikin abin nan tana da zafin fushi dan haka har akwai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ta malaika Jibril ya sauko ya zo ya ce Allah yana umartaka ka dawo da ita domin innaha sawama qawama mai yawan azumi mai yawan tsayuwar sallah ce wa innaha la min azwajika fil janna kuma ta daga cikin matanka a cikin aljanna saboda ka ya dawo da ita lokacin da sayyidina Umar yaje an ce manzon Allah ya kaurace ma matan sa yaje ya same ta yace yanzu ku kuna tanka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ku muna yi da wada yanzu kuna tanka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana yace to wallahi a hirdinki Allah zai fushi da ke ki daina ganin kan cewa waccan wato Aisha ta fi ki fada a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kike zaki wata fitina Allah fushin Allah ya hau kanki to sannan kuma yaje hankalin sa ya tashi dan ya dauka manzon Allah ya saki matan sa ne yaje wajen manzon Allah a wannan kissa dai wannan hadisin mai tsau na cikin sahih Bukhari na abin nan ila inda annabi sallallahu alaihi wasallam hijran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya matan sa tana daga cikin barriƙe shekarar rasuwar ta ba amma tana daga cikin wanda suka mutu a Madina a cikin abin nan tana daga cikin wanda suka mutu a Madina aka binne ta ita ma a Baqi'a kafin ta mutu ɗakin ta sayyidina Uthman ya tsaya ya sa shi a cikin masallaci lokacin da ya tsara masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jihar Qibla domin ita ɗakin ta shine daga ɗakin ta yana jihar Qibla jihar kudu shine ɗakin farko daga cikin ɗakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ɗakin ta sai ɗakin Aisha radiyallahu anha dan ɗakunan haka suka to kamar harafin L na larabci na turanci suka to daga kudu suka yi arewa da suka kai can kurya inda gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam hadda gidan Sayyidina Ali sai kuma suka yi yamma ɗakunan ɗakin can na ƙarshe shine ɗakin Safiya to ita ɗakin Hafsa shine da farko sannan daga shi ke ɗakin Aisha wanda yake a cikin kabarin yake yanzu idan mutum ya tsaya inda ake yin sallama ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya daga daidai bakin shabbakin daidai bakin abin nan din to kuma yana cikin tsakiyar ɗakin Hafsa ne a yanda yake a inda tsarin ɗakunan nasu tarwaito anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza adzana al muadzin idan mai kiran sallah ya kira sallah li subhi ga sallah asba wa bada subh al fajr ya keto sallah rak'ataini khafifatain sai sallaci raka'a guda biyu takaitattu muttafaqun alaihi shi wa bukhari da muslim suka rawaito shi wa fi riwayatin li muslim aw ta riwayatin muslim kana rasulullahi صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين تجي ما قال صلى الله عليه وسلم يا كسنشي اذا الفجر يفوتو يكيتو بايا صلى وتنافلا سي ركعتين خفيفتين سي ركعات يو كوي غدا بيو تكيتتو wannan shine hujjar wadansu malamai da suke cewa indai alfijir ya fito to in ma baka yi wutri ba wutri ya kubce maka saboda haka domin Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce baya wata sallah sai wannan sallah wadansu malamai kuma suka ce a zaka iya rama wutri saboda ayyukan sahabbai an ruwaito daga Abdullahi ibn Umar daga Abdullahi ibn Mas'ud duk suna rama wutri bayan fitowa alfijir saboda aikin wannan sahabbai su zaka iya rama wutri abinda wannan hadisi na Hafsa yake nufi cewa kawai wadannan salloli yake wato idan alfijir ya fito bai kamata mutum ya shagaltu da yin sallolin nafila ba kare nafila sama da raka'a biyu lokaci ne da ya kamata mutum ya zauna ya huta in yayi sallar dare in kuma bai sallar dare ba ya shagaltu da wani aikin zikiri din amma ba ya raya lokacin da yawan salloli ba ya raka'a biyu kawai shi yasa wata ran wani mutum a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana tanafila sai Sa'id ibn al-Musayyib ya je shi da tsakuwa da ya sallama sai ya zo sai ya kira shi yace wannan nafilar da kake yi fa yace sallah ce nake yace ka daina ina ji maka tsoron fitina sallah nake idan samu lada kuma ta zama fitina a gare ni yace imana za ta zama fitina a gare ka man tunda kana ganin kai wani aiki na falala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gano shi ba wato manzon Allah bai gane wannan sallah ba kai har ka gane kai saboda za ta zama maka fitina sai ibn al-Musayyib ya daga cikin masu tsananin inkarin wannan sallah domin wato kamar abu ne wanda yake sananne a cikin magabata cewa idan alfijir yake to ba lokacin da ake so a yi ta salloli ba a tsaya kawai akan raka'a biyu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kamar yadda wannan hadisin na Hafsa ya nuna
وعن ابن عمر رضي الله عنه دا عبد الله ابن عمر الله يدد شي قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى مذن الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي ينا صلى دير ركعه دي بيو ويوتر بركعه من اخر الليل ييوتر دي ركعه داي اخرشن دري ويصلي الركعتين قبل صلاه الغداء يكما صلى الركعه بيو كافن صلى يكما صلى الركعتين ركوا ان غدا بيو كافن صلى الاصبع وكان الاذان باذنيه kamar ka ce me kiran sallah akan kunnan sa yake yi wato me tada ikama wato yana yi kamar wanda yake yana jin ana tada ikama wannan kinaya ne akan gaggauta sallar da yake wato a cikin gaggawa yake kamar wato yana daga ya gama zai ce kai Allahu Akbar ya sallah asbani muttafaqun alaihi shima Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi na 1121 عن ابن عباس عندك عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما شما عبد الله ابن عباس من يترجم السفو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة يتي ماذا الله صلى الله عليه وسلم يكس أن شينا كرنتا أتكين ركعتي الفجر أركع فركو دك تكينتو قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وده آية تكين سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق حزوا كشم آير ونحن له مسلمون وفي الآخرة منهما أركع تبيكما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون آية بتكين سورة آل إمران كينا نعم هكا يفتئتا يكاو كشم آير وفي رواية أو رواية في الآخرة التي في الآخرة التي في آل إمران أركع تبيو يكرن كآية كتكين سورة آل إمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من سيفت فرقا آية كم سيفت كرشي كذا وجن وجن آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون ذاك إذا من توا ذاك إذا من توا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كما ذات إذا من توا فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال خرج نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون to amma kaga da ya ayyana abin da ake nufi a ɗaya riwayar shi ta hadisi yana fassara juna riwayoyin suna fassara juna waccan riwayar abin nan dukkaninsu almajiran Usman ibn Hakim ne wanda ya rawaito hadisin daga Sa'id ibn Yasar daga Ibn Abbas su ne suke saɓani daga cikin malaman imam daga cikin malaman imam Muslim Abu Khalid al-Ahmad sai ya bayyana ta farkon shi kuma ɗayan abin nan daga cikin almajiran Usman ibn Hakim sai ya bayyana ƙarshen surar saboda kaga yanda hadisi in kana so ka fahimci hadisi dole ka tattara riwayoyin sa sai ga ya fassara maka sai ya fassara kansa wato yana kaga wannan hujja ne akan cewa kenan mutum zai iya karanta aya daya a cikin sallah bayan Fatiha ba sai ka karanta sura ba faqra ma ta yassara ma'aka min alquran abinda ya sauƙaƙa gare ka a qur'ani ba sai lalle ka karanta aya biyu ko uku ba kamar yanda waɗansu malamai suke faɗa aya ɗaya ma in ka karanta ta yi tunda gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya ɗaya ya karanta a kowace rak'a ya karanta aya ɗaya rawahu Muslim Imam Muslim ya rawaito wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu daga Abu Hurairah Allah ya yarda shi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayn al-fajr qul ya ayyuha al-kafirun wa qul huwa Allahu ahad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta a cikin rak'atayn al-fajr qul ya ayyuha al-kafirun da qul huwa Allahu ahad wa taraka farko qul ya ayyuhal kafirun araka ta biyu qul huwa Allahu ahad kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ya kara da cewa wallahi tana daga cikin surorin da nufi ko wadanne san rawahu muslim ya rawaito wannan hadisi wa ibn umar daga Abdullah ibn umar Allah ya yarda shi qal yace ramattu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shahra yace na kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata guda wato ina kallon abin da yake yi fa kana yaqra'u fi rak'atayn qabla al-fajr qul ya ayyuha al-kafirun wa qul huwa Allahu ahad ya kasance yana karantawa a cikin rak'o'in nan dake kafin sallar asuba qul ya ayyuha al-kafirun wa qul huwa Allahu ahad rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan tirmidhi ya rawaito shi ce hadithun hasan to a cikin wannan wadansu sun dauki zahirin wannan suka ce wannan ya nuna cewa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana karatu a rak'atayn al-fajr saboda in ba haka ba ya ake sahabban nan suka sani amma hal yalzam eh
sai ya zama ya jidda su aya ɗaya ne kamar yadda yake a sallar azhar wa kana yusmi'una al-ayata ahyana yakan jidda mu aya ɗaya wani lokaci ta ga ya aka san watan annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar azhar ya karanta suratul sajda saboda yakan jidda su aya saboda haka wannan ma ba dalili bane akan cewa manzo Allah yana bayyana karatu sallallahu alaihi wasallam a rak'atayn fajr
mana
a wancan da yake da wannan
yake mana
abin da aka samu ne yake ne a kai ne yake ne 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 ne kasancewar an san ga surorin da yake karantawa wannan ya nuna cewa ya bayyana karatu za a iya sani ba tare da ya bayyana karatu ba in yi jaddada su aya daya sai a gane cewa kun ya karanta yana karantawa a sirce amma sai ya karanta wani juzu'i na aya ko wani juzu'i na surar sai ce ah kun ya karanta a rak'a ta biyu ma sai ya danje da su ake ah kun wallahi ya karanta ba lalle ya bayyana ba to duk da abin baki alaikum akwai hadisi na Ibn Abi Shayba da warware magana yusirru fihi mal qira'a yana koye karatu a ciki ko ya Ibn Hajar yake isnadi ne karda isnadin sa kyakkyawa ne saboda kaga wannan ya rabar rigima ya rabar rigima tun daga shi an bayyana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana asirtawa cikin karatu a waɗannan salloli a bari mu karasa wannan abin nan a jikin nan باب استحباب الاستجاء بعد ركعتي الفجر على جنبه الايمن والحف عليه سواء كان يتحجد بالليل ام لا باب شيوا مستحب ني متين يكشنجد باين ركعتي الفجر ابي تاكيدن سنه داما ده كديتر وريي wannan ko sawa'un yana sallar tahajjudi da daddare ko baya sallar tahajjudi da daddare wato cewa sunna ne bayan mutun yayi rak'atayn fajr yakishinjid a gefen sa na dama wannan shine ra'ayin jumhurul malamai tsakanin ibn Hazm da yake wajibi ne in kai rak'atayn fajr ka kishingida a gefen dama in baka yi wannan kishingidar baka je kai sallar asuba baka da sallar asuba ko dai ta banga wannan Ibn Hajar yake ya faɗa gaskiya ban gani a cikin muhalla yake sallar ta ba kai ba amma dai ya faɗi wajibi ne to amma ƙarin cewa ya sanya ta sharadi ne ga sallar asuba Ibn Hajar haka ya faɗa a cikin Fathul Bari to Aisha an Aisha radiyallahu anha daga Aisha Allah ya jaddada ita qalat tace kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha salla rak'atayn fajr faj'a ala shiqqihi al-ayman rawahu al-bukhari tace annabi sallallahu alayhi wa sallam ya kasance idan yayi sallar rak'atayn fajr sai ya kishingida a kwiɗin sa na dama rawahu al-bukhari ya rawaito wannan hadith wa anha qalat daga gareta tace kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yusalli فيما بين ان يفرغ من صلاه العشاء الى الفجر 11 ركعه تجي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي yana salla tsakanin gama wasa da sallar isha zuwa fitowa alfijr yana salla rak'a 11 yusallimu baina kulli rak'atayn yana sallama bayan kowace rak'a biyu wayutiru biwahida yutri da rak'a daya fa idha sakata almu'adhdhin min salati alfajr idan mai kiran sallah ya gama sallah in mai kiran sallah yayi shiru daga yin kiran sallar sa na sallah asuba kaga kenan wanda yake cewa kenan baya sallar sai an gama kiran sallah wa tabayyana lahu alfajr alfajr ya bayyana gare shi waja'ahu almu'adhdhin la dan yazo mata dan ya sanar da shi a fito sallah qama saraka rak'atayn khafifatayn sai ya miƙe yayi sallah rak'a biyu ta kai ta tu thumma faja'a ala shiqqihi alayman sannan sai ya kishingida a kwiɓin sa na dama hakaza hatta yatihi almu'adhdhin liliqama haka zai kishingida har sai ladan yazo ya kira shi ga iqamar sallah rawahu muslim qawluha yusallimu baina kulli rak'atayn hakaza huwa fi muslim cewar yana sallama tsakanin kowane rak'a guda biyu haka yake a cikin sahih muslim ma'anarsa ba'da kulli rak'atayn bayan kowane rak'a guda biyu وعن ابي هريره رضي الله عنه حديث النبي بودا 126 عن ابي هريره رضي الله عنه دع ابو هريره الله يجد شي قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه
idan ɗayan ku yayi sallar raka'a idan ɗayan ku yayi sallar raka'atayil fajr to ya kishingida a gefen hagu a gefen sa na dama kuyin sa na dama rawahu abu daud wa tirmidhi bi asanid sahiha wa qala tirmidhi hadithun hasan sahih wannan yace hujjar ibn al-hajj ibn al-hajj ba haka kawai ya faɗa ba gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuni akan wajibi to amma wannan hadisin malamai sun illanta shi al-bayhaqi fi hadithi mishad ya saba wanda ya ruwaito shi har Ibn Taymiyyah ma yake cewa wanda ya ruwaito shi daga Amash mutum ne wanda yake ba a san shi da karfin hadda ba wani wanda ake ce masa Abdul Wahid ibn Ziyad shi ya ruwaito wannan sai ya za a yi saba ma duk mutane da suke ruwaito hadisin daga cewa aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba umarninsa ba sai shi kadai kawai kuma Amash mai tarin almajirai ba wanda daga cikin almajiran Amash da ya ruwaito wannan hadisin yana daga cikin buhurur riwaya irin su Zuhri ne yana da hadisi yana da almajirai masu yawan gaske ake sai shi kadai cikin almajiransa bayan ga manyan almajiransa da suka lizince shi suna tare da shi safa da yamma suka haddace hadisan sa su ba turoto wannan hadisin ba sai shi Abdullahi ibn Ziyad ya turoto wannan hadisin saboda malamai suka ce wannan hadisi ne sha na da san hadisi da ya saba abin da yake sananne dan haka wannan shine abin da dalilin daga cikin dalilin da yake nuna cewa ba wajibi bane hadisin Aisha a cikin Bukhari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi raka'a al-fajr idan ido na biyu sai ya hira da ni in ido na biyu sai ni hira idan kuma bacci nake yi sai shi ma yake shingida a gefen a fifin sa na hagu na dama saboda kaga kenan a ran da tana nuna cewa ba kullun ne yake shingidar ba wani lokaci hira yake to in ma akwai wannan umarnin wannan hadisin na Aisha nuna kan cewa umarnin ba akan wajibi bane umarni ne wanda yake idan wato kana so ka huta ko kuma ba abin da zai dauke maka hankali kake shingida a gefen ka na dama sawa'un kai tahajjud ko baka tahajjud ba an ce hikima an ce dalilin yin wannan shine dan a kawo bambanci tsakanin sallar raka'atayil fajr da sallar asuba kuma malamai sun yi taqyid wadansu malamai sun yi taqyidin wannan da cewa a gida ne ba a masallaci ba kar a je masallaci kullum a gaba a shiga masallaci kafin sallar asuba a ga kowa yake shingida wannan ba al'adar salaf bane shi yasa Abdullahi ibn Umar in ya ga mutum ya shingida a cikin masallaci sai dauki tsakuwa ya jefe shi in ya ga mutum ya shingida a cikin masallacin wannan ishara ne ga cewa shi yasa wannan yana karfafa abinda waɗansu malamai suke faɗa abinda wanda ya sallar raka'atayil fajr a gida shine zai danki shingida din kuma da shine al'adar da yawa daga cikin malamai Imam Ahmad baya raka'atayil fajr a masallaci zai yi a gida sannan sai ya taho masallaci idan ya ga liman bai in ba ta da iqama ba sai ya tsuguna a waje sannan an tada iqama sannan sai ya shigo ya shiga masallaci shi yasa ba ake tambayar Imam Malik idan mutum ya raka'atayil fajr a gida sannan sai ya zo masallaci zai yi tahiyatul masjid ko kuma ba zai tahiyatul masjid ba tunda an ce in alfajr ya fito ba a wata raka'a sai raka'a raka'atayil fajr to ya zai tahiyatul masjid ko kuwa kawai ya zauna shi ne Imam Malik yace duk wanda ya tsaye ne ko ya raka'atayil fajr ko ya tahiyatul masjid din ko kuma ma ya zauna tunda shi dama tahiyatul masjid a wajensa ba wajibi ba ce mutum zai iya zama a maimakon yayi tahiyatul masjid wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyi wa rasulihi nabiyyina Muhammad ashar abinda wasil ashari hum yastaghfirun kafin fitowar alfajr lokacin da ake yin sahur lokacin da ake yin sahur shine tsakanin yadda zaka karanta aya 50 zuwa fitowa alfajr wadansu sun kiyasta masu saukin karatu sun kiyasta da cewa minti 10 to iyakacin wannan lokaci shine lokacin al-ashar amma idan wadansu kuma sun dauke shi cewa turutun dare na karshe amma as-sahih din al-ashar ai waqtus lokacin sahur din wanda kuma lokacin sahur din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan cewa aya gurgurdan da zakar da aya 50 kafin al-fajr ya zo بارك الله فيك ونبيك نشهد ان لا اله الا الله انك انت الرب الكريم كان ترى لنا عبد كما يقول طيب
الله اكبر الله أكبر الله أكبر
tambayar matsayin makwabcin masallaci amma shekaru sama wato shekaru dama baya zuwa jami'i sannan kuma yana cewa yake cewa kansa ba shi da komai sai dai sallah ne matsayin wannan magana ne wannan yana cikin hadari sai ayi masa wa'azi sallar da yake yi gashi makwabcin masallaci kuma ba a masallaci ba Ibn Abbas yana cewa wanda yake ne irin wannan ma ba shi da sallah sallar ta tabbata inganta ba amma dai a bisa sahihin zance yana da sallah amma yana da laifi a kowace sallah yake zuwa sallar jama'a ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irinsa shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mai irinsa narkon azaba cewa ina ma da zai samu wani ya tsaya ya sallah tare da mutane shi kuma ya je ya kona gidajen irin waɗannan mutane magana ta kuma cewa wai kanin sa ba shi da komai sai sallah in ya faɗa ne domin izgili da sallah din to ne yana cikin hadari domin sallah ta daga cikin ayoyin Allah wanda yake izbi da ayoyin Allah kafirci da ayoyin Allah kafirci ne qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum dan haka abin nan ya guji din irin wannan magana ya san cewa za ka kai shi zuwa ga kafirci wannan sun saba ba su da cikakkiyar sallah ba su cika sau ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna taqwiyata as-sufuf inna taqwiyata as-sufuf min tamam as-salah cika sau a cikin sallah daga cikin tsayin iqamati as-salah daga cikin tsayin sallah saboda haka ba su cika sallah ba sallar su tayi idan za su iya bin liman din ta hanyar cewa suna ganin sauin da yake gaban su ko kuma suna ji to amma ji din in ka in din kira sallah ne dan kira dan kuna ta kama kana da nefa ku kaka ta kama kana da jirgin wannan ba zai kai ko ina ba a Najeriya a kamar irin masallacin Saudiya kamar Makka da Madina yanda suka yi suna kaddara cewa a kaddara za a dauke wuta tunda kaga abu ne na a kaddara tunda ba a yi a kaddara za a dauke wuta idan aka kaddara wutun aka dauke wuta kafin sakan shida generator ya tashi wuta a kai su ya yadda suke kenan kuma a lokacin da injiniyoyin bayanin su cewa suna kokarin ma su rage wannan sakan shida din ya zama to kamar kirtawa ne kawai za a ga ana dauke wuta wata wutar za ta duka to idan masallaci ne irin wannan ne to sai kaga za a iya dogaro da kiran sallar lafiya amma in ba irin wannan masallacin bane in ya zama to cewa ka dogara da lafiya ne kake bin sallah to na sallar ka da kai ba domin sharadin ka bil iman sallah in ka a wato yuwuwar ka yi imani da shi to da haka wanda suke zuwa a gefen masallaci a gefen kantinan suke yin sallah ba sa zuwa su go sau na farko dai ba su ka tsaye da sallah ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan na biyu kuma idan dai ya zama cewa ba sun dogara ne da madogara wanda shari'a ta tabbata da ita yake da ita ba sallah ta kuma ba ta yi ba aslan a sallar juma'a ai sau zai yi a wannan ba zai yi ba in haka ne ma sai ka kana nan ma sai ka bi sallar juma'a sau biyar wannan mun fari wanda ya zamanto shi kadai ba shi da sau wannan haka yake kuma shine zahirin shine magana rajiha idan mutum ya tsaya shi kadai ba shi sau bai sallar sallar sa ba sai ba waɗansu mutane suna cewa waɗanda sau bai suka bar sai suka yi wani sauyin daban to wanda ya fara yi munfarid ne duk wanda suka zo su ba su zama to kamar munfarid don amma asali abinda ake nufi ne ya zama to shi kadai ba a cikin sau ba wannan yana tambaya akan hukuncin fitar da rihi bayan ya yi alwala sai alwalar sa ta kare sai dai idan ya zama to wanda yake fitar iska din wato ta zama to ta aure shi wato kusan baya iya rike alwala din to wanda yake baya rike alwala ne hukuncin zai zama to hukuncin misalatul bawl dai alwala a kowace sallah bayan nan kuma ko ta ko wannan abin nan ko da iska ta fita babu komai zai ci gaba da sallar sa ba zai sake wata alwala ba sai lokacin wata sallar ta zo wannan yace suna so a yi musu addu'a kan jaraba da za su yi ran laraba Allah ya ba ku nasara kuma kai amfani da halarta ka irin wa'annan majalisan ka rinka addu'a kai ma wannan yace yana son karin bayani akan wannan hadisin yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul janna maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana dariya ga mutane guda biyu Allah zai yi dariya ga mutane guda biyu ranar alkiyama ɗayan su ya kashe ɗayan dukkanin su shiga aljanna wato ɗayan su yana kafiri sai ya kashe ɗayan shi kuma yana musulmi ɗayan wanda aka kashe musulmi ne ka ga yayi mutuwar shahada sannan sai shi kuma aka shi ma kuma ya zo ya musulunta aka kashe shi ya mutuwar shahada ranar alkiyama Allah zai musu dariya abin nufi da dariyar Allah Allah ne kaɗai san hakikanin dariyar Allah ba ana nufin wai wato Allah zai yarda da su ba wannan tawili ne Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsinda cewa Allah yana dariya mun yadda Allah yana dariya ya dariyar Allah take alkaifu minhu majhul kaifiyar sifar Allah majhula ce amma zahirin sifar za mu tabbatar da ita ga Allah tare da kore kamantuwar Allah da wani dariyar Allah ba irin dariyar mu ba ko ba mu san hakikanin ta ba yaya take amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa Allah zai yi ta ko min yadda mun yi imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan yana cewa yara ɗan shekara 5 zuwa 10 za su iya shiga sahun gaba amma sahun gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce liyalini minkum ulul ahlami wan nuha masu hankali da masu girma masu wato cikakken hankali da shekaru su ne za su zama don kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito kamar yadda muka gabata a cikin darasin mu na wancan Hudayfa ya zo ya ga wanda daga cikin yara Qais ibn Abbas a cikin sahu yana dan yaro sai ya fitar da shi daga cikin sahun farko ya tsaya a wajen ko mace tana limancin mata wannan mun an kasa mace tana iya limancin mata kamar yadda aka ruwaito daga Aisha da Ummu Salama har ma za ta tsaya a tsakiyar su wannan yana tambaya wai ya mutum zai idan ya tabbatar a cikin sallar mahaifiyarsa akwai kuskure ta yaya zai shawarce ta ya amfani da hikima gwargwadon yadda Allah ya bashi bara kada yace mata kada ya aibata ta kada yace mata ofin hanyar da za ta iya karba wannan ya tambaya wai game da yin wutri sau biyu a cikin dare daya misali wutri kafin yin barci da kuma bayan qiyamul layl ba a wutri sau biyu a cikin dare kamar yadda zo a hadisin Ibn Umar idan mutum ya yi wutri kafin ya barci in ya tashi da daddare ya tara ka a biyu kawai sai ya sake yin wani wutrin wancan wutrin da ya riga ya isan masa idan zai sake yin wani wutrin to waɗansu malamai sun ce sai ya raka'a ɗaya ta cika masa wancan wutrin sannan ya sake yin wani wutrin amma as-sahih shine in ya riga ya yi wutri kafin ya bacci ya tashi da dare ya tarar sallar raka'a biyu ba tare da yayi wani wutri din ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya gama wutrin sa an ruwaito yakan yi sallar raka'a biyu a zaune saboda haka babu laifi mutum bayan wutri ya sake duk da yake an fi so mutum ya zama to sallar sa ta ƙarshe da dare ita ce wutri to amma in ya zama to yana jin tsoron rashin tashi daga bacci sai ya yi wutrin kafin ya yi bacci sannan Allah ya bashi ikon tashi qiyamul layl to shikenan sai kawai ya tara ka a cikin raka'a biyun sa ba sai ya sake yin wani wutri ba wanne eh shi din ne na Abu Huraira yake ce mata yayi masa wasiya cewa ya wutri kafin ya bace wannan ai dai shiga mutun ya wato mutun ya shiga labar shedan ne saboda wannan lokaci shedan zai zo ya ce maka ba ka bari ai zaka samu kashi karshen dare ya fi maka ba alkhairi so yake to kawai kai baccin ya zama to ba ka tashi ba sai anyi assalamu ka rasa wutri to dan ka zama to kashi kai maka kanka rigakafi kai wutri kai bace shine wasiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga Abu Huraira cewa ya wutri kafin ya bace wani yana tambaya wani mutum ya iya auren kirista ganin cewa su ma ba sa sallah Allah ya faɗa wal muhsana al yawma uhilla lakum at-tayyibat yake cewa kuma wal muhsanati min alladhina utul kitaba min qablikum ka tangangun mata daga cikin wanda aka ba su littafi daga cikin kirista da yahudawa wanda suke katangangu ba na ba mazinata ba sai ta zama to kaman miyar mace ba ya iska ba in kaman miya ce zaka yi aurenta tana kirista ta duk da yake sayyidina Umar ya karanta baya son ayi har ya hana Hudzaifa yayyeni Hudzaifa ya kaci matar sa da Yahudiya Hudzaifa yake sakin ta yace masa yace ba zan sake ki ba saboda ya san halal ne sai tukuna daga baya bayan shekara ɗaya sai ya sake ta bayan shekara ɗaya sai ya sake ta a wannan akwai wani dan uwa ya kawo shawara yana cewa yana bada shawarar da Allah a nemi taimako ga duk wanda zai iya akwai buƙatar ƙarin loudspeaker guda biyu saboda amfanin yan uwa na waje da makwabta ko da guda biyu ne saboda haka wannan shawara abin nan yadda ake nizamin tara taimako a masallacin kaga wannan shawara tana da ma'ana tana da buƙata domin yi ma majalisin gata ne kuma wanda suka yi zai zamanto sun samu sadaka jariya insha Allah bari mu gama wa'annan suna wannan yake mutum ne ya saki matarsa to kuma akwai haƙƙin ciyarwa da shayarwa akan tsohon mijin har sai ta yi idda ko kuma babu haƙƙin ciyarwa a kansa idan sakin na gome ne akwai haƙƙin ciyarwa a kansa don matarsa ce amma idan saki uku ne in saki uku ne babu haƙƙin ciyarwa babu haƙƙin masauki a bisa maganar jama'irin malamai babu haƙƙin ciyarwa babu haƙƙin masauki a gaya idan ya zama sun saki uku wani yake yana karatun alƙur'ani sai alwalarsa ta kalle zan ajiye ƙur'anin ku sake alwala ko kuma zan ci gaba da karatun a haka wannan matsala ce da take akan cewa shin taba alqur'ani sharadi ne sai da alwala ko ba sharadi bane da alwala sabani a cikin malam as-sahih sai da alwala mutum zai taba alqur'ani saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadithan amr ibn hazm yana cewa wa Allah ya masal alqur'an illa fa kan mutum taba alqur'ani sai yana da alwala sai yana mai sharadi imam shaukani da sauran malaman zahiriya da basu kike ganin ba haka bane suka ce abin da ake nufi da zahir anan wajen ya zamanto mumin inda manzo Allah ya ce innal mu'mina la yanzu to amma wannan daukan lafazi ne na shari'a ba a mahallin sa an yi amfani da a cikin maganar shari' za ka amfani da al-haqiqa shar'iyya idan shari'u yake zahir yana nufin ne alwala amma ba za ka tafi zuwa ga wata ma'ana mai nisa ba in a cikin zancen ashar yanzu idan manzo Allah idan aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ka ce abinda ake nufi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a za ka dauka yayi sallah raka'a biyu domin yare ne na shari'a to a yaren shari'a aka ce abahir abinda ake nufi wato mai sarki da zai iya halarta mai sarki ba mai hadas ba mai kari ba kuma wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin sahabbai wata ran sa'id ibn abi waqqas kamar yadda zuwa cikin muwatta yana zaune da ɗansa Amir ya rike masa alqur'ani sa'id yana karatun alqur'ani din sai Amir ya yi susa da ya susa sai yake cewa ka taba al'aurarka ne sai yace eh yace ta fata alwala sannan ka dawo ka cigaba da rike mun alqur'ani wannan shine ra'ayin fa'ifa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai wannan yana cewa mace ce da take da aqida ta sunna sai iyayenta suka zaba mata miji mai shan giya kuma addini bai dame shi ba yaya za ta yi sai dai bakin kokarin ta karta aure shi sai bakin kokarin ta saboda fasiki ne tana jin tsoron ba kufin ta bane mace mai addini ba kufi infasiki ba ce, mace saliha ba kufi infasiki ba ce. Saboda haka sai ta amfani da duk hanyar da za ta idan a gaya mawaliyanta cewa wannan ba kufi inta ba ne. Idan har abin ya zama tokar cewa ya gagara ka sai ka kai wajen alkali wanda yake mai adalci wanda ya san shari'a, wanda zai zama to waliyinta ya aura mata wanda yake mai addini. Wani ya tambaya wai a kan azumin litinin da alhamis, shin annabi yana yi a kowace litinin da alhamis ko kuma yana yi wasu lokutan kuma ya huta? An ruwaito cewa yana yi litinin da alhamis, ka aka tambaye shi yake cewa azumin alhamis dan rana ake ɗaukaka ayyukan bayi, azumin litinin kuma dan ranar nan aka haife shi, kamar yadda zo a hadisin Abi Qatada. Saboda haka amma a ce wai wata litinin da alhamis din ce ya sanar, wata litinin da alhamis din baya yi, wannan riwayar ba ta nuna haka ba. Ina ganin to inda sauran tambaya guda biyu. Yaya hukunci wanda ya aiko kuɗi daga Makka zuwa Najeriya, misali kamar 150,000 kuma ya bayar da 10,000 ladan kawo kuɗin, shin wannan 10,000 kuɗin ruwa ne? A ina canji ya ba sako ya yi ai wannan sako ya yi wakilci ne ya bayar don ya ba mu wakili lada babu laifi. Wani na cewa mun yi wa Malam Abdulwahab tambaya a kan hannun jari, sai yake ana bincike amma idan aka gama zai ba ka amsar ka taho da ita, don Allah Malam a tunatar da shi don muna so mu san ko yana da kyau ko babu. To insha Allah za a tunatar da Malam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Na'am. Eh? Shi wai mun zai bayani. Don Allah ya kai mu litinin, asabar mai zuwa za a yi insha Allah.